الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 26 ga watan Safar shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma tara ga watan daya shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani kafin darasi ne yau ba laifi idan da yan tambayoyi suna iya gabata na'am tambayar dan uwa shine wai karin bayani dangane da dauke alqur'ani da ubangiji subhanahu wata'ala zai yi gab da alkiyama lalle dauke alqur'ani gab da alkiyama abu ne wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda suke mahaddatan alqur'ani Ubangiji ta'ala zai tsine yasu gaba daya alqur'anin za a wayi gari a cikin takaddu babu shi saboda alkawari ne na Allah akan halshen manzonsa kiyama ba za ta tabbata ba sai akan lalatattun jama'a waɗanda ba su da kima ba su da martaba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda daman ka'ida a kullun ana tafiya alkhairi na tsinkanta sharri na daduwa har akai lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala zai nadi kasa gaba dayanta don haka lalle abu ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dauke alqur'ani za a wayi gari babu shi babu dalili sai waɗanda suke lalatattu wanda su ne suka fi kowa kaskanci da komawa baya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda su ne hasankin husainun nasu shi ne manzon Allah yake cewa waɗanda suke gina masallaci a kan kabari kada mu manta ya gabata a darasinmu na tauhidi manzon Allah ya ce mafi lalacin mutane kaskantattu koma baya wanda ba su da kima ba su daraja ba su da martaba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama su ne waɗanda kiyama za ta tabbata a kan su sai manzon Allah ya ce da waɗanda suke gina masallaci a kan kabari ko kuma mu ce wanda suke rukun wurin sallah a kan kabari wanda za su zo su sanya kabari su yi sallah ko kuma su gina masallaci a kan kabari manzon Allah ya ce su ne mafi lalacewar jama'a Na'am. Wai dangane da addu'a ta shiga gida da fita. Shin take kwanta ne da gidanku ko kuma kowane gida in ka shiga ita za ka yi? lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana addu'a ce ta fita daga gida wannan kuma dalili ne wanda ke nuna sai gida wanda yake naku tunda me yake fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda yayi wannan addu'a lokacin da zai fita daga gida manzon Allah yace za a bashi kariya in har shaytani ya fita ya hadu da shi wato zai kauce masa to dan haka maganar da ake a nan gidanku kenan in zaka fita daga gidanka ko gidanku ko gidan da ka maida shi shine mazauni to shine aka shar'anta maka wannan addu'a shiga da fita kin gabaɗe sai gidanku ware ya ke banta ne da gidanku saboda yana daga cikin ayat azkar wanda aka shar'anta ma mu'mine bai ke banta ba bai nuna ba cewa kowane gida in zaka shiga sai kai addu'a inda haka ne kenan ta za a yi addu'ar shiga kowane gida amma sai aka ce addu'ar shiga gida ita kuma wani aka ce addu'ar fita daga gida wani gidan kenan al-alif wallahi ma'anar lil ahad kenan gida wanda yake naka wai misali inda ya dace liman ya zauna sai ya manta bai zauna ba sai aka masa tasbihi har bayan ya miƙe tsaye shin dawowa zai yi ko ci gaba zai yi iya abin da ya dace sai ya ci gaba idan ya ci gaba a ƙarshe zai yi sujada kauli a sanadiyar zaman da ya bari idan ku dawowa ya yi zauna a ƙarshe sai ya yi sujada ba a ji domin tashin da ya dawo ya zauna wannan ƙari ne na'am wai kana sallah sai wani ya kiraye ka sai ka ce subhanallahi sai ce fara shaya alaihi ku haka manzon Allah ya faɗa at-tasbihu lir-rijali wat-tasbihu lin-nisa ko ka masa in ba gaba da gaba ba kuke wace irin ishara zaka masa in sallama yayi sai ka ce subhanallahi kenan zai fahimci cewa sallah kake in a gaban ka yake misali kana iya masa ishara kenan ga halin da kake ci takan iya yiwa shi ya ganka sai ka fuskanci alƙibla amma bai fahimci ba cewa sallah kake kenan ya kiraye ka anan in ma ka masa tasbihi ko ka masa nuni saboda nuni shi ma ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Abubakar bai jayo ya waiwayo manzon Allah ya masa ishara ya ce tabbata ka tabbata a wurin ka ma'ana ci gaba da sallah na'am wannan ba magana bace ba zikiri ne wanda aka shar'anta shi domin sanarwa ga halin da kake a cikin sallah shine manzon Allah yace at-tasbihu lir-rijal wat-tasbihu lin-nisa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi yin sulhu game da wasu jama'a na sahabbai da suka samu rashin zuttuwa tsakanin su da hayaniya sune banu Amr ibn Auf labari ya cimma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da hanzi manzon Allah ya jawo su ɗin jama'a ya tafi wanda su banu Amr ibn Auf suna zaune ne a nan kuba tsakanin kuba da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kusan kilo uku ne manzon Allah ya tafi ya sasanta tsakanin su jijiyoyin wuya suka kwanta aka ma juna gafarayya to sai suka ce ba zai dawo ba ai sai sun shirya masa wata gara ta musamman suka dan jinkirta shi manzon Allah bai dawo ba har lokacin azhar yayi sai Bilal ya ce ma Abubakar Allah ya kara masa yadda zaka iya wucewa kama wa jama'a sallah Abubakar ya ce in ka bani izini Abubakar ya wuce gaba an fara sallah sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo jama'a ta sahabbai da suka ga manzon Allah ya dawo sai suka fara tafi suke tafi ma'ana sanarwa suke ma Abubakar cewa ga mai gun ya dawo tafi da yawa Abubakar sai ya waiwayo manzon Allah sai ya masa ishara cewa ya tabbata a gunsa Abu Bakar sai ya ce ina ni ina tsayawa gaban shugaban halatta ba ya furta wannan kalima bane ba a haka lokacin da ake cikin sallah Abu Bakar ya dawo a ƙarshe ne da manzon Allah yake tambayar shi me ya hana lokacin da na manuni ka tabbata abun kai ce ya rasulullahi ina ni ina wucewa gabanka ina dan Abu Abi Quhafa ya shiga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma sahabbai da suka ringa tabi sai manzon Allah ya ce innamat tasbihu lin-nisa wa tasbihu lir-rijal aw kama qala manzon Allah ya ce ku san da cewa tabi mata kadai aka shar'anta ma a cikin sallah in wani abu ya mai maka manzon Allah ya ce idan mace ce ce manzon Allah ya ce tabi za ta yi in namiji ne manzon Allah ya ce sai ya tasbihi ya ce subhanallahi idan kace subhanallahi kenan shi wannan zai fahimci cewa ga halin da kake ciki sallah kake don haka sunna ce wanda aka shar'anta mana domin sanar da mutumin da ya maka wani wannan misali ko kana bukatar a dauke wani abu yaro zai fada cikin wani abu ko zai zauda wani abu kana sallah jama'a suna zauna a gefe sai kace subhanallahi idan kai subhanallahi za su roye in sun roye sai ka musu ishara don haka shine yace duk wanda yayi tasbihi a cikin sallah me yake cewa wa man nadahu ahadan duk wanda wani ya kiraye shi yana cikin sallah yayi tasbihi fala shay'a alaihi ba komai akan shi kenan yayi daidai darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama sura ta 8 a bangaren lissafi suratul anfal kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon sura ta 9 sura ta 9 ita ce surar da a mafi yawan masahif wanda suke hannun jama'a musamman mushaf wanda Usman Allah ya kara masa yadda ya rubuta ya aika garuruwa na musulmi iya abinda wannan sura take da shi na suna shine suratu tauba ko kuma suratu bara'a domin a cikin sahihul bukhari hadisi ya zo daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda game da kissa ta hajjin Abu Bakar Allah ya yadda da shi Abu Huraira ke cewa fa azana ma'ana Ali ibn Abi Talib fi ahli mina bi bara'a Ali dan Abi Talib wato sai yayi shela yayi sanarwa a cikin jama'a ta nan mina wato da wannan sura wanda ake kiranta suratu bara'a haka kuma daga Zaid ibn Thabit Allah ya kara masa yadda kamar yanda hadisi yake cikin sahihul bukhari Zaid ke cewa akhiru surati nazalat suratu bara'a karshen sura wadda ta sauka daga surorin alqur'ani gaba daya yace ita ce suratu bara'a don haka shi al-Imam al-Bukhari sai yayi tarjuma a cikin littafinsa da cewa suratu bara'a to don haka kasancewar ta fi shahara da wannan suna suratu bara'a sannan kuma a hadisin dai na Zaid ibn Thabit ya tabbata kuma cewa sunanta suratu tauba kamar yanda shi Zaid ibn Thabit yake cewa fatatabba'atul qur'ana lokacin da Usman ya kallafa mun dangane da hada alqur'ani yace sai na ringa bibiyar alqur'ani a wajen jama'a inje nan in amso nan inje nan in amso yace hatta wajadtu akhir surati tawbati ma'a abi khuzaimah al-ansari yace har aka kai karshen suratul tauba yace na same shi a wajen sahabin da ake ci da shi Abu Khuzaimah al-Ansari sai yace kuma laqad ja'akum rasulun min anfusikum hatta katimati suratul bara'a an gane ku shine laqad ja'akum rasulun min anfusikum sai yace hatta katimati suratul bara'a a cikin hadisi dane ya ambace ta da suratul tauba kuma ya ambace ta da suratul bara'a don haka wannan suna shine iya sunayenta waɗanda suka tabbata tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma mu ce tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yana kiranta da suratul fadhiha domin wato ta kunyatar da munafikai an gane ko shine yace a cikin ta bai gushe ba sako daga wajen Allah na sauka wa minhum yace hatta zananna annahu la yabqa ahadun illa zikra fiha, yace har muka yi zaton cewa babu dai da zai rage daga cikin mufaci sai an ambace shi. Suratu Bara'a nunawa ne kawai bata yi ba, amma duk waɗanda suke an gane su a fili domin ba surar da ta kunyatar da munafikai ta fito da su fili sama da ita wannan sura. Ita wannan sura a wajen dukkan malamai babu wani sabani, ita ce ƙarshen sura wadda ta sauka daga cikin surorin Alkur'ani, ita ce cikon sura ta 114, ta sauka bayan suratul Fath. Suratul Fath ita ce sura ta 113, an gane ko? Don haka kasancewar kuma tana da aya 130 a lissafin malaman Qur'ani waɗanda suke na Makka da Madina da Sham da Basra, tare da cewa su malaman Kufa sun kilga ayoyin ta 129. Ita wannan sura farko dai ta fara da bayani dangane da iyakanci zamani na alkawali tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mushrikai, yarjejeniyar da aka yi wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kayyade iya gwalgwadon lokacin alkawali wanda aka yi tsakaninsa da mushrikai domin tsakaita yaki. Sannan sai ta biyo baya dangane da hukuncin cika alkawali ko warware shi, da jibintar waɗanda suka cika alkawali ko kuma watsar da lamarinsu. Sannan sai ta ci gaba da bayanin hana mushrikai game da shiga masallacin Allah mai alhurma da halartar wato ayyukan hajji matukar suna kan halinsu na kafirci. Sannan kuma sai ta ci gaba da bayani dangane da bata dukkan wani matsayi na jahiliya wanda suke tunkaro da shi, suna ganin cewa ai matsayi ne wanda ba wani wanda yake da matsayi irin nasu. Kamar yadda Allah ya ce a ja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna inda Allah wallahu la yahdi alqawmal zalimin. Sannan kuma sai ta ci gaba da bayani dangane da sanarwa ta yaki akan waɗanda suke mazawwa littafi na Larabawa, domin an samu wata jama'a ta Larabawa wanda suka yi karar shiga gora a cikin miya, suka rungumi addinin Kiristanci, wanda addinin Kiristanci ba addini ba ne. Shi kanshi Annabi Isa alaihi salam iya ga banu Isra'ila Allah ya turo shi, domin ba manzo ba ne wanda aka ba shi manzanci haɗaɗɗe, manzancin shi manzanci ne keɓantacce, ya taƙaita ga banu Isra'ila, kamar yadda Allah ya ce mana wa rasulan ila bani Isra'ila anni kad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, kamar yadda ya ce wa idh qala Isa ibn Maryama ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum. To dan haka sai suka rungumi wannan addini na Kiristanci, Ubangiji ta'ala ya turo saƙon cewa duk inda suke a fatattake su, ba su da wani alkawali, an gane ko? Sannan kuma ta ci gaba da bayani dangane da wasu watanni masu alhurma, watanni waɗanda suke da alhurma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma ta ci gaba da ƙara tantance mana sunna ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya shar'anta, da kuma ɓata wato wani jinkiri wanda suke yi a jahiliya idan suna so su keta wata mai alhurma, wanda a jahiliya ma a wajensu yana da alhurma, ma'ana sai su yi yaƙi a cikin watan da Allah ya hana, sannan kuma sai su kawo wani wata su ce ya maye gurbinsa, wanda za mu iske bayani akan haka. Sannan kuma surar tana ƙara ba da kuzari da ƙarfin gwiwa ga musulmi cewa su amsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su fito kwansu da kwalkwatarsu duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shela ta yaƙi, su taimaka ma manzansa, in har ba su taimaka masa ba to su tabbatar da cewa Ubangiji ta'ala mai taimaka ma manzansa ne. Don haka Allah yake tunatar da su, kamar yadda za mu iske irin agajin da ya kama manzansa a ranar yaƙin Hunayn, laqad nasarakumullahu fi mawaqin katiratin wa yawma hunainin iz a'jabatkum, wanda taimakon da ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai taƙaita da shi ba, ya gama dukkan jama'a ta mu'minin. Sannan kuma surar tana nuni zuwa wato wani yaki na musamman shine yakin Tabuka yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirya runduna ta musamman da kuma zargi dangane da munafikai waɗanda suka samu kasala da kiyuya ba su da uzuri suka kifuta wato yakin Tabuka wanda Ubangiji ta'ala ya saukar da ayoyi na musamman a cikin sura wanda ke bayanin cewa ba su da wani uzuri illa munafirci kawai farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun falyadhahu qalilan wa liyabku katiran jazaan bima kanu yaksibun fa in raja'aka Allahu ila qa'ifatin minhum fasta'adhanuka lil khuruji fa qul lan takhruju ma'iya abadan wa lan tuqatilu ma'iya aduwa innakum raditum bil qu'udi awwala marra fa qudu ma'al khalifi sannan kuma sai ta ci gaba da cewa ma hana manzansa cewa nan gaba duk wani munafiki idan Allah ya karbi rayuwarsa to karka wuce gaba kai masa sallah kuma karka tsaya akan kabarinsa wato domin yi masa addu'a domin binna ko kuma yi masa addu'a sannan kuma surar ta ci gaba da bayani umarni ne na Allah subhanahu wata'ala ga manzansa ga dukkan jama'a ta mu'minai cewa a kullun su kasance cikin shirin takwana domin yakar duk waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wata'ala da munafikai sannan kuma surar ta ci gaba da hana mu'minai dangane da neman agaji da mushrikai da kuma ruka musu gafara sannan kuma ta ci gaba da bayani dangane da sanya misali wato dangane da al'ummu waɗanda suka gabata yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hallaka su kallazina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa auladan al-aya sannan kuma surar ta ci gaba da bayani akan waɗanda suka riki wani masallaci na musamman wanda ake kiran shi masjidud dirar saboda wata mummunar niyya sun gina wannan masallaci da nihin raba kan mu'minai kuma ya kasance musu wato wuri ne wanda yake na tara makamai domin yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba komai ba don su kawo cikas wato game da addinin musulunci wanda Ubangiji ta'ala ya turo sakon cewa masallacin nan ga kan niyyar da aka gina shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura tawaga ta musamman aka rubuta wannan masallacin wurin ya koma jirji sannan kuma sai ta ci gaba da bayani dangane da halayen mazauna ƙauye an gane ku su ne al-a'rab tsakanin akwai masu kyakkyawar niyya daga cikin su akwai waɗanda suke kuma masu mummunan niyya kamar yadda Allah ya ce wa minal a'rabi man yattakhizu ma yunfiqu magraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir alaihim da'iratu sawu wallahu sami'un alim wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatan inda Allahi wa salawati ar-rasul ala innaha qurbatun lahum sayudkhiluhum Allahu fi rahmatihi inna Allaha ghafurur rahim sannan kuma sai ta ci gaba da bayani dangane da fadla ta Abubakar Allah ya kara masa yarda da fadla ta al-muhajirun waɗanda suka kaurace ma mazaunan su suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Madina da su da al-ansar waɗanda suka karbi bakuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zamu iske yabo na musamman wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladhina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum waradu an al-aya sannan kuma surar tana nuna mana cewa shi yaki farilla ce wanda take mai wadatarwa in an samu wasu jama'a sun fitato ya sauka daga kan saura kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafar min kulli firqatin minhum qa'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun sannan kuma ta ci gaba da bayani ga waɗanda Allah ya karbu tuban su mutum uku waɗanda su basu fita yakin Tabuka kuma babu wani uzuri tare da su wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin cewa Allah ya sanya musu takunkumi dole ne a kaurace musu kusan tsawon kwana 50 sannan Allah ya turo sakon cewa ya karbi tuban su zamu iske wa ala salafatil ladina kullifu al-aya sannan kuma ƙarshen surar tana bayani dangane da wata babbar kyauta wanda Ubangiji subhanahu wata'ala yama jama'a ta mu'minai shine Allah ya turo manzo daga cikin jinsin mu ma'ana jinsin mu na ƴaƴan adam Ubangiji ta'ala ya turo da wannan manzo ita ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum har zuwa karshen ayar karshen sura a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bara'atun min allahi wa rasulihi ila alladhin to mun yi bismillah kuma tare da cewa akwai bayani akan ta me yasa ita wannan sura bata buda da bismillah sabani ga dukkan wasu surori wadanda suke na alqur'ani lalle ibnu ashura yake cewa magana wadda tafi fitowa hili anan shine hadisin da al-imam abu daud da al-imam tirmidhi suka rawaito wanda usman allah ya kara masa yadda ke cewa lokacin da aka masa tambaya me ya kai ku ita suratu tauba ba kuma ta bismillah ba ga ya cewa kai ka kallafa ma jama'a aka hada alqur'ani sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da wahayi ya sauka manzon Allah na kirawo marubucin sa sai ya ce masa sura kaza daukarta je ka kasa ta da sura kaza wanda ake bayanin kaza da kaza a cikin ta domin ta fi dacewa da ita sai makwabtaka domin komai ana son a samu munasaba tsakanin abubuwa da ake jerawa yace to lokacin da ta sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiraye ni na rubuta wannan sura yace amma bai riga bai bayyana min ina ya dace in azata har rashin lafiya ta kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya karbi rayuwar sa yace ni kuma sai muka ga bayanin da take yi yana kamantacce ne da bayanin da yake cikin suratul anfal dan haka sai muka yi zaton cewa gaba ɗayan su sura ɗaya ce dan haka sai muka azata kusa da wannan kyau an gane ku yace dan haka sai muka yi zaton da cewa da suratul anfal da suratul tauba gaba ɗaya sura ce guda domin ita da mun suratul anfal ita ce farkon sura wadda ta sauka a birnin Madina ita suratul tauba ita ce ƙarshen sura wadda ta sauka a Madina yace sai muka ga cewa sun yi kamanceceniya da juna kwarai yace dan haka sai muka hada su shine sababin abin da yasa bamu rubuta bismillah ba tare da cewa akwai sauran maganganu wanda aka rawaito daga wajen magabata suna cewa ita suratul tauba abin da yasa ba a fara ta da bismillah domin kasancewar iya abin da take bayani shine akan abin da yake yaki sabani ga sauran sururi yace ita kuma bismillah wato kwanciyar hankali ne da amin saboda haka ita kuma surai ta fara ne da al'amari wanda yake na yaki da warware alkawali watsar da alkawali na mushrikai wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo sakon cewa duk wanda yake da alkawali to ga iya alkawalinsa in wannan lokaci ya cika to ba alkawali tsakanin shi da manzansa to dan haka dai wannan magana ita ce ta fitowa hili ta wajen Usman Allah ya kara masa yadda bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikeen fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillahi wa anna Allaha mukhzil kafirin wa adhanun min Allahi wa rasulihi ila an-nasi yawma al-hajji al-akbari anna Allaha bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu fa in tubtum fa huwa khayrun lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah wa bashshiril ladhina kafaru bi'adhabin aleem illa alladhina ahadtum minal mushrikeena thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahadan fa'timu ilayhim ahadahum ila muddatihim inna allaha yuhibbul muttaqeen فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاتُ أُبَيِّجِي تَعَالَى كِيْتْشِوَا بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ wannan raba hanya ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da manzansa ilal ladhina ahadtum minal mushrike zuwa ga waɗanda kuka yi alƙawari da su, wato na mushrikai ku jama'a ta mu'minai. Bara'a anan wasu malamai sun dauke ta a matsayin cewa khabar ne na mubtada wanda yake mahabu, kenan sai ka ce hadhihi bara'atun min Allahi wa rasuli, ko kuma ya zamanto mubtada ne. An gane ku? Kenan min Allahi wa rasulihi sai ya zamanto shine khabar lil mubtada, wannan kenan jar wa majrur sai ya zamanto fi mahalli raf'in wa huwa khabarun lil mubtada. Ma'ana wannan kubuta ce da raba hanya ta Allah tabaraka wa ta'ala da manzansa zuwa ga waɗanda kuka yi alƙawari da su na mushrikai, ya ku jama'a ta mu'minai. Fasihu bil ardi arba'ata ashhurin, Ubangiji ta'ala ya ce ku ce da mushrikai ku tafi a ban ƙasa duk inda kuka so, inda kuke ganin cewa in kun je kun tsira, Allah ya ce ku tafi arba'ata ashhurin, tsawon wata hudu, duk inda kake so ka tafi a matsayinka na mushriki. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya turo sako a wannan lokaci. Kenan wannan lasisi ne Allah ya ba su, amma wanda yake kayyadadde tsawon wata hudu ne Allah ya ba su. A wannan lokaci kenan ba maganar a tsangwame su, shine Allah ya ce fasihu fil ardi arba'ata ashhurin, wato ku ce da mushrikai ku tafi a ban ƙasa duk inda kuka so kuna amintattu, ba wanda zai haro muku. Arba'ata ashhurin, wato tsawon wata hudu. Wa'alamu annakum ghayru mu'jizillahi, amma fa tare da haka ku san da cewa lalle ku ba masu gagarar Ubangiji subhanahu wa ta'ala bane, ba masu tsire masa bane. Duk inda kuke a fadin ƙasa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da iko akan damkar ku. Wa annallaha mukhzil kafirin, kuma ku tabbatar da cewa Ubangiji ta'ala mai kaskanta kafirai ne, mai kunyatar da su ne. Tun daga nan duniya Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai saka bayinsa mu'minai a kan su, su fatattake su kafin azabar da ya tanada musu a gobe kiyama. Malamai sai suka yi sabani a kan dangane da wannan ajali da Allah ya sanya tsawon wata hudu. Suka ce anan kasancewar duk wanda yake da alkawali tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da wata hudu, to Allah ya turo sakon cewa wannan alkawali an kayyade shi, an sassauto shi bakin iya, wato ajalinsa shine wata hudu. Kamar misali, kafin haka in a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alkawali da wasu mushrikai, in ma shekara ɗaya ko shekara biyu ko sama da haka, to Allah ya sauko alkawalin ya zama baki iyakacin shi wata hudu. Wanda ma aka yi alkawali kasa da haka, kamar misali wanda manzon Allah ya yi alkawali da su din ma wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku, to an daga alkawalin ya kai matsayin wata hudu. Haka shi ma alkawalin da babu wani zamani wanda aka kayyade, an yi shi haka kawai a sake, ku je da mu da ku ba yaki, kar ku agaza ma wani ya yake mu, mu ma ba za mu agaza ma wani ya yake. To shi ma wannan baki iya alkawalin shi ne wata hudu, domin kasancewar anan ya haɗa dukkan mushrikai da waɗanda aka yi alkawalin ya zarta wata hudu, da wanda bai kai wata hudu ba, da wanda ba a ambaci zamani ba. Shi ne malamai anan suka ce Allah ya turo sakon cewa iya, wato alkawalin da Allah ya kayyade zamanin da ya sa tsakanin shi da manzon, tsakanin mushrikai da manzon shi sallallahu alaihi wasallam wata hudu ne. Sai ya ce wa'alamu ku sani anna kuma ghayru mu'jizillahi, lalle ku ba masu gagarar Ubangiji bane. Wa anna allaha mukhzil kafirin, kuma ku tabbatar da cewa Ubangiji ta'ala wato mai kaskanta kafirai ne tun anan duniya kafin makoma lahira. Sai Ubangiji ta'ala ya ce fa'izan wa adhanu min allahi wa rasulihi, wato wannan sanarwa ce daga Allah da manzansa, ilan nas wato izuwa ga jama'a, yawmal hajjil akbar wato a ranar hajji wadda take mafi girma. Dangane da ranar hajji wadda take mafi girma, wasu malamai suka ce ita ce rana Arafa, amma magana mafi rinjaye wato shine ran 10 ga watan Zulhijja, domin yini ne wanda yake hada dukkan jama'a ta musulmi a ranar. an gane ko kamar yanda aka samu daga wajen magabatan kwarai suka tabbatar da cewa ran 10 ga wata yawmun nahar shine yawmul hajjil akbar wasu malamai suka ce kwanukan mi na gaba daya wadannan kwanukan su ne wato wannan yawmul hajjil akbar suka ce wannan ai kamar yanda ake fada ne tun a jahiliya mi ake fada misali al-dabi'a ce ta larabawa misali kwanuka da aka kwashi kwana da kwanuka ana wani al'amari sai a ambace shi da sunan yini guda kamar yanda akwai wani yaki wanda ake kiran shi ghazwatu siffin sai su ce yawmus siffin irin su wato ghazwatul jamal sai su ce yawmul jamal irin su yawmu bu'af kaga dukkan kwanuka da kwanuka ne akai ana yakin amma sai a ambace shi da yini daya dan haka suka ce kwanukan mi na gaba daya su ne ake kira da yawmul hajjil akbar shine cewa azanun wannan sanarwa ce min Allah daga Allah wa rasulihi da manzansa ilan nasi zuwa ga dukkan jama'a yawmal hajjil akbar a ranar hajji wadda take mafi girma annallaha bari'un minal mushrikin wa rasul lalle Allah tabaraka wa ta'ala bashi ba mushrikai haka nan manzansa bashi ba mushrikai ma'ana gaba daya an raba hanya sai Allah ya ce fa in tubtum in har kun tuba kun dena kafirci fa huwa khairul lakum ubangiji ta'ala ya ce dena wannan kafirci shine yafi alkhairi gare ku wa in tawallaytum in ku kun juya baya kun nace akan shirkan ku fa alamu ku sani annakum ghairu mu'jizillahi lalle ku ba masu gagarar ubangijin ku bane wa bashir alladhina kafaru ubangiji ta'ala yace iga waɗanda suka kafirce mu bi azabin alim wato da azaba wadda take ma'abuciyar radadi kenan anan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana tallata musu imani bayan ubangiji ta'ala ya nuna cewa babu wani alkawali fa bayan waɗannan watanni sun wuce ba alkawali tsakanin manzansa da duk wani mushriki wanda kuma sanarwa ce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya tura Abubakar Allah ya kara masa yadda a farko cewa yayi wannan sanarwa to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Abubakar cewa ya je yayi sanarwa ya karanta ma mushrikai domin hajji ce a shekara ta 9 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Abubakar da jama'a ta sahabbai a matsayin Abubakar shine shugaba zuwa birnin Makka a je ayi haji to manzo Allah sai ya umarci Abubakar cewa in ya je a nan taron haji ya karanta wannan farkon suratul tauba kowa ya je da jama'a ta mu'minai da kafirai da mushrikai gabaɗaya kowa ya je to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci Abubakar sai manzon Allah ya kira ya Ali sai ya sanar da Ali yace Ali in ka je kai ka karanta farkon suratul tauba an gane ku ka karanta ta anan wurin taron Arafa da nan taro na Mina manzon Allah yace masa in ka je ka karanta cewa ba Allah ba mushrikai ma'ana duk wani alkawali an talibari ati zimmatullahi wa zimmatu rasulihi sallallahu alaihi wa sallama min kulli mushrik wala yadufu bil baiti uryan kace alkawalin Allah ya warware tsakaninsa da mushrikai kuma haka nan alkawalin manzansa daga wannan haji daga ba wani mushriki da zai koma yin haji ba wanda zai koma yin dawafi da dakin Allah a matsayin shizr kamar yanda su dabi'ar su ta jahiliya haka suke yin zir suke in za su yi dawafi da Kaaba to shine kasancewar Abubakar sai ya koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bi abi anta wa ummi a nazala fi sha'ani shay yace ya rasulullahi zan iya bada mahaifina da mahaifiyata dan na fashi rayuwarka shin wani sako daga wajen Allah ya sauka gare ka game da al'amarina manzon Allah yace a shi Abubakar anan yana tsammanin an turo wani sako bayan da an ce shi yaje ya karanta to kuma ga ya an umarci Aliyu dan Abi Talib sai manzon Allah yace walakin la yanbaghi li ahadin an yuballiga hadha illa rajulun min ahadi domin bai dace ba a ce wani ya isar ma da jama'a wannan sako face mutun daga cikin iyalina saboda su dabi'a ce a larabawa tun can a jahiliya duk alƙawarin da aka yi to in za a warware wannan alƙawari in ma shugaba shi da kansa zai zo ya sanarwa ko kuma wani mutum daga cikin danginsa abu ne wanda yake sananne kaga anan in Abubakar Allah ya kara masa yadda yaji ya karanta musu wannan za su yi mamaki sabanin abin da suka sani to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai lallashi Abubakar yake cewa amatar da ya Abubakar annaka kunta ma'iya fil gar shin yanzu Abubakar ba za ka yarda ka amince irin martabar da ka samu cewa tare da kai muka zauna a cikin kogo kuma wa annaka sahibi alal haw kuma kai ne abokina na dama na hannun dama ta a ranar kiyama in mun je tauki wanda Allah ya tana damu a fagen alkiyama Abubakar sai ya ce bala ya rasulullah na yarda na amince da wannan matsayi da Allah ya ba to a lokacin nan sai aka tafi haji a waɗannan rani ku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sanarwa rana Arafa da ranar Mina ranar da aka zo kenan za a yi wannan jifa anan Aliyu dan Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda Larabawa gabaɗaya sun hadu na kowane sasannin duniya da musulmin su da mushrikai Aliyu dan Abi Talib ya karanta farkon wannan sura suratul Tauba to shine anan Allah ya ce wa azanun sanarwa ce min Allah daga Allah wa rasulihi da manzansa ilan nasi zuwa ga jama'a yawmal hajjil akbar a ranar haji wanda take mafi girma annallaha bari'u minal mushrikeena wa rasulu lalle Allah makubuci ne game da mushrikai hakanan manzansa ya kubuta da su ma'ana ba alƙawari tsakanin su da Allah ba alƙawari tsakanin su da manzansa sai Allah ya ce fa in tubtu anan ya tallata musu imani ya ce in har kun tuba kun daina shirka fa huwa khairul lakum Allah ya ce daina shirka shine yafi alkhairi gare ku domin in kun daina shirka za ku rabauta da arziki na duniya da lahira sai ya ce wa in tawallaitum in kuka juya ma manzuna baya fa alamu ku sani annakum lalle ku gairu mu'jizillahi ba masu gagarar ubangiji bane duk inda kuka shiga a fadin kasa wa bashirul ladina kafaru Allah yace kai gaske ga waɗanda suka kafirce mu bi azabin alim wato da azaba wanda take ma'abuciyar radadi illal ladina ahadtu minal mushrikeena ubangiji ta'ala yace sai dai waɗanda wato kuka yi alƙawari da su daga cikin mushrikai sune kenan banu gamra wanda ubangiji ta'ala anan yayi umarnin cewa a cika musu alƙawarin su kadai ne Allah ya tuge daga wancan wanda Allah ya ce su tafi a ban ƙasa tsawon wata hudu to amma su wannan an yarjejeniya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba su warware alƙawari ba shine nan Allah ya tuge su yace illal ladina ahadtu minal mushrikeena sai dai waɗanda kuka yi alƙawari da su daga cikin mushrikai kuma lam yankusukum shay'a sannan musu tauye muku komai na alƙawarin da kuka yi wa lam yuzahiru alaikum ahada sannan basu taimaka ma dide da mutum daya daga cikin abokan gabar ku akan yaƙar ku ubangiji ta'ala yace fa atimu ilaihim ahadahum ila muddatihim Allah ya ce ku cika musu alƙawarin zuwa zamanin da aka kayyade inna Allah yuhibbul muttaqin lalle ubangiji ta'ala na kaunar bayi waɗanda suke masu takawa masu cika alƙawari kenan dukkan wani mushriki ubangiji ta'ala daga rannan ya watsar da alƙawarin illa waɗannan kadai da aka tuge su ne Allah ya umarci manzansa cewa a cika musu alƙawari ba dan komai ba ku domin sun cika alƙawari su fa idan salaka la ashhurul hurum ubangiji ta'ala yace idan watanni masu alhurma sun wuce watanni masu alhurma anan wasu malamai suka ce wannan dai wanda Allah ya ambata ya cewa inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum wanda manzon Allah ya zana su watan rajab da watan safar wannan da watan almuharram ko kuma mu ce da watan Zulqa'ada da Zulhijja da Al-Muharram da watan Rajab amma magana mafi rinjaye anan abinda ake nihi da al-ashhurul hurum wannan watanni wanda ubangiji ta'ala ya kayyade ma mushrikai domin watanni ne na masu na alhurma a wannan lokaci an gane ko kenan su ne wannan watanni wanda Ubangiji ta'ala ya kayyade na cewa fasihu fil ardi arba'ata ashhur. To shine Allah yace fa idan salaka la ashhurul hurum, idan watanni masu alhurma sun wuce kenan wannan wanda Allah ya kayyade musu. Yace faqtulul mushrikeena, Ubangiji ta'ala yace ku yaki mushrikai haythu wajadtumuhum, duk inda kuka same su ko a gida ko a dawa. Ubangiji ta'ala yace indai kun samu mushrikai ku yake su. Wa khuzuhum, Ubangiji ta'ala yace ku damke su, ku daure su a cikin sarka su zaman tufufuna. Wa hasruhum, Ubangiji ta'ala yace ku tsare su, ma'ana in har sun yi wani garu sun shiga sun boye, Ubangiji ta'ala yace ku yi hisarin su, ma'ana ku zagaye su ba shiga ba fita. Ko kuma wa hasruhum, duk inda su kuka same su to ku zo ku zagaye su ku tsare su, kar ku bar su su shakata. Wa qawdu lahum kullu marsad, Ubangiji ta'ala yace dukkan wata madakata ku zaune musu, ma'ana duk wata hanya ku datse musu inda suke bi ku je ku tsare hanyar. Ba dan komai ba, duk abinda Allah ya shar'anta akwai hikima, dan wannan hali da za su shiga na kunci zai iya kai su zuwa musulunta, domin duk wanda ya musulunta to irin waɗannan abubuwa gaba ɗaya sun kori gare shi. Ba maganar a yake shi, ba maganar a damke shi, ba maganar a tsare shi, ba maganar a tsangwame shi, za a bar shi yana da yanci ko ina yana iya shiga a ban ƙasa. To shine Allah yake cewa in har waɗannan watanni sun wuce, mushrikai Allah yace ku yake su duk inda kuka same su. Wa khuzuhum, Ubangiji ta'ala yace ku damke su ku daure su. Wa hasruhum, sannan kuma ku tsare su. Wa qa'udu lahum kullu marsad, dukkan wata madakata, ma'ana duk wata hanya da ake tsammani za su bi, Ubangiji ta'ala yace ku je ku zaune ku datse ta. Fa in tabu, in har sun tuba, ma'ana sun dina shirka. Wa aqamus salata, kenan tuban su menene anan? Shine kalima ta la ilaha illallah. Wa aqamus salata, suka tsaida sallah. Wa atawuz zakata, suka bayar da zakka. Ubangiji ta'ala yace fa khallu sabilahum, ku fitar ga sha'aninsu, kar ku tsangwame su, sun zama ƴan uwanku mu'minai, duk da kuke da su ba bambanci. Inna Allaha ghafurur rahim, lalle Ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba, majiƙai ne kuma dangane da bayinsa mu'minai. Wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'amana dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun kayfa yakunu lil mushrikeena ahadun indallahi wa inda rasulihi illa alladhina ahadtum indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum inna allaha yuhibbul muttaqin kayfa wa in yadhharu alaykum la yarqubu fikum illan wala dhimma yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun ishtaraw bi ayati allahi thamanan qalilan fasaddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma wa ulaika humul mu'tadun fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilu al ayati liqaumin ya'lamun. Ubangiji ta'ala yace wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka, idan daya daga cikin mushrikai ya nemi kariyarka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wanda ya tsaya matsayinka mai isarwa, fa ajirhu, Ubangiji ta'ala yace ka bashi kariya, hatta yasma'a kalamallahi, har izuwa lokacin da zai ji zancen Allah, ya ji mi ke gare shi na lada in yayi biyayya ga Ubangijinsa, mi ke kanshi na ukuba idan ya kangare masa. Idan ya ji wannan zance na Allah, an karanta masa Alkur'ani, an bayyana masa, idan ya karbi musulunci falillahi alhamdu, abin nema ya samu. Idan ku bi musulunta ba, Ubangiji ta'ala yace thumma ablighu ma'amana, sannan ka isar da shi wurin da zai amintu. An gane ku? Sai an maida shi har izuwa gare shi. Dan haka anan a ƙarni, idan ya nemi cewa ya zo kasar musulmi domin ya samu wasu kwanuka, ya san menene wannan musulunci, a karanta masa ya san wannan menene musulunci, to wannan idan ya zo yana da amana, bai ya halarta a taba shi. dole za a kyale shi yana da haƙƙi akan mu yayi kwana da kwanuka a karanta masa alqur'ani a bayyana masa hukunce-hukunce na musulunci in ya musulunta fa lillahi alhamdu idan bai musulunta ba haƙƙi ne akan mu a raka shi a kai shi har inda zai amince ya koma garin su haka misali ko yau musulmi suna buƙatar wani abu wanda a cikin su ba wanda ya iya abu sai a cikin kafirai ba laifi akan iya dauko kafiri a bashi amana ya zo cikin jama'a ta musulmi ya gama iya kwanukan da zai yi da aikin da ya kawo shi in ya gama kuma dole sai an raka shi a kai shi inda zai amuntu to shine anan Allah ya ce ma manzansa wa in ahadun minal mushriki nastajaraka idan wani daga cikin mushrikai ya nemi kariyarka Ubangiji ta'ala ya ce fa domin a karanta masa alqur'ani ya ji Allah ya ce fa ajirhu ka bashi kariya hatta yasma'a kalamallahi ai ila an yasma'a kalamallahi har akai lokacin da zai ji zancen Allah ya san me ke gare shi na lada in ya musulunta ya san me ke kanshi na uquba idan ya mutu akan kafirci Ubangiji ta'ala ya ce bayan in an karanta masa in ya musulunta fa lillahi alhamdu idan bai musulunta ba thumma abliquhu ma'amana ka isar da shi zuwa wurin da zai amuntu zalika bi annahum qaumun la ya'lamun ubangiji ta'ala yace wannan kariya da nace a basu domin su mutane ne waɗanda suke basu san al'amarin addini ba basu san ba menene sakamakon duk wanda ya meka wuya da ji da bi ga ubangijin sa basu san ko menene Allah ya tanada ma uku ne tanada na uku ba game da duk wanda ya kafirce masa dan haka so da yawa wasu ba suna kyamar musulunci bane a musuluncin ne basu san shi ba amma duk lokacin da za a tallata musu wannan musulunci to da yawa wanda Allah ya masa dace zaka ga ya karba mafi yawan waɗanda suke rayuwa a ban kasa a yau an tsantsare su ne an hana su ta yaya za su fahimci wannan musulunci dan haka a ko ina ake tsare-tsare ba a bada damar mutane su fahimci menene addinin musulunci amma sai wani abu wanda yake mummunar ɗabi'a in aka same shi a cikin wata jama'a ta musulmi kuma shine za a ringa kokari ana yadawa cewa ga musulunci yanda yake yanzu misali duk irin kyawawan halaye na musulmi ka taba gani turawa suna yada shi a duniya amma irin abin da yan shi'a suke na zubar da jinanan su a ranar ashura na yanka jikin su da suke da kaca da wukake wanda yaro karami za a kafa wuka akan shi jini yana zuba cewa wai duk wanda jinin sa ya diga a wannan yini domin fansa ga Husaini to wuta ba za ta cina man shi a gobe kiyama makoma shi aljanna to irin wannan abin sai su ringa yada shi wanda duk mai hankali ya san wannan ba addini bane wani addini ne zai ringa umarnin ka cewa ka ringa yanka jikinka kana zubar da jini to shine kasancewar a nan yanzu tunda aka yi wannan al'amari na 11 September mafi yawan jama'a wanda da ba su san menene musulunci sai suka ringa famar su san wai menene wannan musulunci a dalilin wannan hadisa da aka yi wanda Allah ya musu dace da musulunci sun wuce a lissafa saboda da mutane ba su san ba menene musulunci cewa kai musulmi ne suka yi kaza to sai suke bi su ga menene musulunci shin musulunci ne yace ai haka ko ba musulunci bane ba to shine anan Ubangiji ta'ala yace duk wanda ya nemi kariyar cewa a bashi dama ya zo ya ji menene wannan addini na musulunci Allah yace a bashi kariya har a karanta masa alqur'ani ya ji menene Allah ya tanada ma wanda ya musulunta kuma menene Allah ya tanada ma wanda ya kafirce masa sai yace zalika bi annahum qaumun la ya'lamun wannan kariya da nace a basu domin su jama'a ne waɗanda basu san ba menene hakikanin musulunci sai Allah ya ce kaifa yakunu lil mushrikina ahadun inda Allah wa inda rasulihi ta yaya alƙawari a wajen Allah da manzansa zai kasance ga mushrikai wannan at-ta'ajjub ne ma'ana mushrikai fa ba su da wani alƙawari a wajen Allah kuma ba su da alƙawari a wajen manzansa me yasa saboda su mai yaudara ne su nawa suka yi alƙawari da manzansa suka warware ta yaya za a yi Allah ya rike alƙawarin su ko manzansa shine Allah ya ce kaifa yakunu lil mushrikina ahadun inda Allah wa inda rasulihi ta yaya alƙawari a wajen Allah da manzansa zai kasance ga mushrikai ma'ana ba su da wani alƙawari a wajen Allah ko manzansa illal ladina ahadtum inda almasjidil haram ubangiji ta'ala ya ce sai dai waɗanda kuka yi alƙawari da su a wurin masallaci wanda yake mai alhurma Abdullahi dan Abbas ya ce su ne Qurayshawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla alƙawari da su a shekara ta shida shine sulhul hudaybiya. Ubangiji ta'ala yace fa mastaqamu lakum, duk wanda ya tabbata gare ku ku jama'a ta mu'minai ya zauna akan alƙawarin sa bai warware ba, Allah yace fastaqimu lakum, kuma ku tabbata gare su akan alƙawarin da kuka yi da su. Ma'ana duk wanda ya daidaita ya tsaya cak akan abin da aka yi na alƙawari bai warware ba. Ubangiji ta'ala yace kuma fastaqimu lakum, ma'ana ku daidaita gare su, ma'ana ku cika musu alƙawari. Inna Allaha yuhibbul muttaqin, lalle Ubangiji ta'ala na kaunar bayinsa waɗanda suke masu takawa, ma'ana waɗanda ba sa warware alƙawari. Sai yace kaifa wa in yadhharu alaikum, Ubangiji ta'ala yace ta yaya wato alƙawari zai kasance gare su wanda su jama'a ta mushrikai, wa in yadhharu alaikum, in har sun yi rinjaye akan ku, wai ta yaya za ku ci gaba da cika alƙawari tsakaninku da su? Wa in yadhharu alaikum, wanda in sun samu rinjaye akan ku, la yarqubu fikum illan wala zimma, Ubangiji ta'ala yace la yarqubu, ba sa kiyaye illan wato wata zumunta a cikin ku, wala zimma, ko alƙawari. Wanda shi kafiri in dai ya samu rinjaye akan jama'a ta musulmi, to ba maganar wancan alƙawari. An gane ku? Saboda shi ba shi da amana. Shine Allah yace kaifa, wato ta yaya alƙawari zai kasance gare su a wajen Allah da manzansa, wa in yadhharu alaikum, wanda su mushrikai in har sun yi rinjaye akan ku, ku jama'a ta mu'minai, la yarqubu fikum illan wala zimma, ba sa kiyaye zumunta ko alƙawari. Yurdunakum bi afwahihim, Ubangiji ta'ala yace suna neman yardanku, bi afwahihim, wato da bakunansu, dadin baki za su ringa muku domin wai ku yarda da su. Wata aba qulubuhum, Ubangiji ta'ala yace kuma zukatansu na kin ku. An gane ku? Zuciyarsu tana ki tana kyama, amma da harshe sai su zo su nuna muku dadin baki cewa tare da ku suke. Ubangiji ta'ala yace wa aktsaruhum fasiqun, mafi yawan su Allah yace kangarari ne, ba sa mana da'a. Ishtarau bi ayati llahi thamanan qalila, Ubangiji ta'ala yace sun fanshi wani amfani kankan ne na rayuwar duniya game da ayoyin Allah. Ma'ana dan abin da suke samu na rayuwar duniya shi suka zaba akan yin imani da ayoyin Ubangiji subhanahu wata'ala. Fasaddu an sabili, dan haka sai suka hana mutane game da bin tafarkin Ubangiji subhanahu wata'ala, suka hana mutane su musulunta, ba dan komai ba ko dan abin da suke samu. Ubangiji ta'ala yace innahum sa'a ma kanu ya'malun, lalle abinda suka kasance suna aikatawa wato ya munana. Wannan kasancewar wato su mutanen da'ifa sun karfafe su, sun agaza musu da dukiya wanda take mai yawa domin su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To wannan kwadayin dukiya da suke samu, to shine abin da ya kai su suka hana yi, suka ki yin imani da Ubangiji subhanahu wata'ala, suka ringa yakar manzansa, kuma duk wani mai nihin musulunta suka hana shi. Shine anan Ubangiji ta'ala yace ishtarau bi ayati llahi thamanan qalila, sun fanshi wani amfani kadan na rayuwar duniya dangane da ayoyin Allah. Fasaddu an sabili, sai suka hana mutane game da bin tafarkin sa. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, Ubangiji ta'ala yace lalle abinda suka kasance suna aikatawa wato yayi muni. La yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma, Ubangiji ta'ala yace ba sa fa kiyaye alƙawari ko zumunta wato game da mu'mini, ko mun kusacin ka da kafiri, to wannan zumunta baya ganinta, in dai ya samu dama akan ka to zai iya gamawa da kai. Shine Allah yace la yarqubuna, ba sa kiyaye illan wato ita ce zumunta, wala zimma, ko alƙawari fi mu'minin game da mu'mini. Wa ula'ika humul mu'tadun, Ubangiji ta'ala yace waɗannan su ne ƴan ta'adda, ma'ana masu ƙetare iyakar da aka musu. Fa in tabu, idan sun daina kafirci, wa aqamus salata, suka tsida sallah, wa atawuz zakata, suka bayar da zakka, Ubangiji ta'ala yace fa ikhwanukum fid din, ƴan uwanku ne a cikin addini, na gare su abinda ke gare ku, kuma na kanku abinda ke kansu. Dan haka wannan na nuna mana kasancewar lalle musulunci bai ya tabbata sai kai kalima ta la ilaha illallah sannan kuma ka tsaya game da hakukuwanta tunda anan mi Allah yace fa in tabu in har sun daina kafirci menene tubansu nan ita shine kalima ta shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah idan suka yi ta to jinus yana nan ne a matsayin halak sai in sun tsaye da sallah sannan kuma sun bayar da zakka dan haka Abu Bakar Allah ya kara masa yadda da wannan aya da wadda ta gabace ta da su ya kafa hujja akan yakar waɗanda suka hana zakka bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Umar ya ringa jayayya da Abu Bakar yace yaya zaka yaki mutane bayan sun ce la ilaha illallah manzon Allah ko ya ce da mu umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala manzo Allah yace an umarce ni na ci gaba da yatar mutane sai sun ce la ilaha illallah in suka ce la ilaha illallah manzo Allah yace sun tsara jinanan su sun tsara dukiyar su sai da haƙƙi wanda yake na musulunci shi Abu Bakar yace Ubangiji ta'ala a cikin alkur'anin sa ya an hada zakka da sallah an gane ku yace Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakka yace duk mutumin da ya bambanta tsakanin sallah da zakka yace sallah zai yi amma zakka ba zai bada ba yace wallahi zan yake shi sai yace fa inna az-zakata haqqul mal yace domin ita zakka haƙƙi ne na dukiya wanda Allah yake bance shi ga bayinsa waɗanda suke mabukata a basu ita ku sallah haƙƙi ne na Ubangiji subhanahu wataala duk inda Allah yake wa aqimus salata zai ce wa atu wana wa atu zakata to shi kuma Abu Umar sai yake cewa yaya zaka yaki mutane bayan sun ce la ilaha illallah hujjar Umar manzon Allah ya ce an ce na yaki mutane sai sun ce la ilaha illallah in sun ce la ilaha illallah sun tsara jininsu da dukiyarsu sai da haƙƙi na musulunci Abu Bakar sai yake cewa wallahi law malakuni anatan kanu yu'addunaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'iha yace wallahi dan bun suru wanda yake bugun raba ma'ana inda a ce za su hana ni wanda sun kasance a zamanin manzon Allah suna bada shi a matsayin zakka yace wallahi zan yake su a wata riwaya lauma na uni iqala da baibayin da ake daure dabba ta zakka a zo da ita yace wallahi inda za su zo mun da raƙumin ba da baibayin yace akan rashin zawa da baibayi zan yake su wannan na nuna mana himmatu na aliya ga Abu Bakar ba gudu ba ja da baya to dan haka shi Umar yake cewa na ringa jayayya na ringa kai kawo ga Abu Bakar yaya zaka yaki mutane bayan sun ce la ilaha illallah yace wallahi sai Allah ya yalwata zuciyata na gane cewa abinda Abu Bakar ya sa gaba na yakar waɗanda suka hana zakka yace annahul haq gaskiya ce kasantacciya daga wajen Ubangiji a lokacin nan Umar sai ya ba Abu Bakar haɗin kai akan yakar waɗanda suka hana zakka wanda kasancewar akan wannan malamai suka ce duk wanda yayi da'awar cewa ya kiwaye da sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba daya da'awa ce ta baka wanda kuma magana ce wanda take ba ta gaskiya ba wanda ga ya kasancewar Abu Bakar da Umar sun yi jayayya akan yakar waɗanda suka hana zakka shi Abu Bakar ya kafa hujja da waɗannan ayoyi na Alkur'ani Allah ya ce fa in tabu wa aqamu salata sai ce wa atu zakata fa ikhwanukum fid din in sun tuba sun tsaye da sallah sun bayar da zakatu ɗin uwanku ne na addini amma in da za su tuba su tsaye da sallah su ki ba da zakatu ba ɗin uwanmu bane dole sai mun yake su to shi kuma Umar sai ya kafa hujja da wancan hadisi an ce da ni na ci gaba da yakar mutane in ji manzon Allah sai sun faɗi la ilaha illallah in suka ce la ilaha illallah sun tsara jininsu da dukiyarsu sai dai da haƙƙi na musulunci shi anan Abu Bakar ya yi kiyasi cewa Allah ya ambaci sallah da zakka a cikin alkur'anin sa abu daya kenan duk wanda ya bambanta sai ya ce sallah zai ba zai bada zakka ba jinin shi ya halatta shi kuma Umar ya kafa hujja da wannan hadisi wanda a wajen Abdullahi dan Umar akwai hadisi wanda inda Umar ya san da wannan hadisi ba zai ma Abu Bakar jayayya ba wanda in Abu Bakar ya san da wannan hadisi shi kuma ba zai yi kiyasi ba ya ce Allah ya hada zakka da sallah abu daya shine hadisin da yake cewa umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus sala wa yu'tus zaka fa idza fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala allah ta'ala. Manzo Allah yace an umarce ni na ci gaba da yakar mutane sai sun shaida ba abun bauta busa cancanta da gaskiya sai Allah, sai sun tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuhu manzo ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wayu kimus salata kuma su sai da sallah, wayu utus zakata su bayar da zakka. Sai yace fa idza fa'alu zalika, in har sun aikata wannan sun yi kalimar shahada, sun sai da sallah, sun bayar da zakka, asamu minni jima'ahum, manzo Allah yace sun tsare jinin su baya halatta in zubar da shi, wa amwalahum, sun tsare dukiyar su baya halatta mu wawushe ta zaba ganima. Sirri da haƙƙi na musulunci hisabu suna ga Ubangiji subhanahu wata'ala, in har kalimar ta musulunci da suka yi sun yi ta wato danshi, in kuma sun yi ne dan su tsare jinin su, to iya amfanin ta anan duniya. Kaga anan kenan wannan hadisi sai ya nuna koda za su yi kalmar ta la ilaha illallah, jinin su dai yana nan a matsayin halak kenan, sai sun tsaye da sallah, sun bayar da zakka. In Umar ya san da wannan hadisi ba zai ma Abubakar jayayya ba, in Abubakar ya san da wannan hadisi to ba zai yi kiyasi ba, yace Allah ya hada sallah da zakka a gu ɗaya, don haka duk wanda ya bambanta tsakanin su zan yanke shi. To don haka dai menene malamai suke cewa alimta shay'an wa gabat anka ashiyahu, ka san wani abu amma ya fake maka. Nan insha Allah ta sai yake cewa yawa wa nufassilu al-ayat, Ubangiji ta'ala yace muna rabe ayoyin mu daki daki a wajen bayani, li qaumin ya'lamun, wato ga mutanen da suke sani su hankalta. Nan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya bamu dalan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.